This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A cikin shirin na safiyar yau Litinin 30 ga watan Disamba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter ya rasu jiya Lahadi yana mai shekaru 100 a duniya. Wani hatsarin jirgin saman Koriya ta Kudu jiya Lahadi ya kashe mutum akalla 179. Sannan shugaban kasar Azerbaijan Ilham Aliyev ya zargi Rasha da harbin jirgin saman da ya hatsari a makon da ya gabata a kasar.
Kanin labarai kenan. A cikin shirin namu na yanzu muna tafa da tarihin rayuwar tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter da kuma ayyukan da ya yi bayan shugabancin kasa wajen inganta lafiya da demokradiyya a duniya. A cewar manazarta barazana ayyukan in ta'addan lakurawa ta fi ƙarfin ƙasa ɗaya domin samun nasarar kawar da ita baki ɗaya.
Ba zai taɓa yiwuwa Najeriya kaɗai ta yaƙi wannan matsalar ba, saboda mafi yawancinsu kashi 60 cikin 100 su ba 'yan Najeriya ba ne. Saboda haka dole wasu ƙasashe kamar dukkan ƙasashen da muke da iyaka da su sai sun kama an haɗa ƙarfi da ƙarfe saboda aka yi ƙarshen wannan matsala.
Kamar yadda aka saba, yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda masu magana kan ce kuka bata huda shi. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Wakilin muryar Amurka Ken Faraboa ya yi hirarraki da dama da Jimmy Carter, wanda suka kunshi hirarraki da shi a lokacin da yake shugabancin kasar a fadar White House zuwa bayan wa'adin shugabancin shi a matsayin mai wayar da kan al'amuran kiwon lafiya da demokradiyya a fadin duniya. Tsohon shugaban na Amurka Jimmy Carter, manomin gyada kuma tsohon gwamnan jihar Georgia kafin ya zama shugaban kasa, ya rasu yana mai shekaru 100 a duniya. A lokacin da Carter ya share rantsuwar kama aiki a matsayin shugaban Amurka na ranar 20 ga watan Janairun 1977, ya yi alkawarin kafa gwamnati mai nagarta kamar al'ummarta. Ya yi shugabancin kasar cikin shekaru 4 masu cike da kalubaloli. Taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasa da ƙaruwar rashin aikin yi su ne matsalolin da suka dabaibaye gwamnatin shi, wanda suka kawo tsaiko wajen shawo kan matsalolin cikin gida ƙarƙashin gwamnatinsa. Ya cimma nasarori a fannonin hulɗa da ƙasashen waje, inda ya yi nasarar cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin ƙasar Masar da Isra'ila, wanda aka yi wa taken the Panama Canal Treaty. Sai dai kuma matsalar garkuwa da mutane da ya yawaita a Iran cikin shekarar ƙarshe a wa'adin shugabancin shi a fadar White House ya ba da gudunmawar kada shi a babban zaben Amurka na 1980. A wani bangare kuma, yayin da ake ci gaba da jimaman rasuwar tsohon shugaban na Amurka, shugabannin duniya da 'yan siyasar Amurka suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu a game da labarin mutuwar Jimmy Carter, wanda a lokacin shugabancin shi aka kulle yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Misra, sannan daga bisani aka karrama shi da kyautar Nobel Peace Prize a dalilin ayyukan taimakon da ya gabata da ya yi. Shugaba Joe Biden da mai ɗakin shi Jill Biden a bayanansu sun ce yau Amurka da duniya baki ɗaya sun yi rashin shugaba na gari, dattijo mai taimakon al'umma. Shi kuma zababben shugaba Donald Trump ya ce, ni da Melanie muna taya iyalan Carter da masoyansu jimaman wannan rashi, muna kira ga kowa su sanya su cikin addu'a. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama kuma ya ce shugaba Carter ya yi amanna cewa akwai wasu abubuwa da suke da mahimmanci fiye da yin tazarci, abubuwa kamar aminci, girmamawa da tausayi. Domin Jimmy Carter ya yarda kamar yadda ya yi imani akan komai cewa Allah ya halicce mu ne cikin ikon shi. Sakon tsohon shugaban Amurka George W. Bush ya ce, ni da Laura muna taya Jack, Chip, Jeff, Amy da duk iyalan Carter jimamin wannan rashin. Lallai James Earl Carter Jr. ya kasance mutum mai nagarta, ya kasance mai sadaukar da kanshi ga iyalan shi, al'ummar shi da kasar shi baki daya. Shugaba Carter ya daraja aikin shi, sannan kokarin shi na ganin cewa duniya ta gyaru bai kare da shugabancin shi ba. Ayyukan da ya yi karkashin kungiyar shi na Habitat for Humanity da Carter Center sun kasance abun koyi a fannin ayyuka da za su yi wa al'ummar Amurka kwarin gwiwa. Hukumomin Koriya ta Kudu sun ce akalla mutum 179 ne suka mutu bayan da wani jirgin saman bayan da ya goce daga kan titi kafin ya ci karo da wani katanga. Rahotannin farko sun nuna cewa giyar jirgin ya samu matsala yayin da jirgin kamfanin Jeju Air ya yi yunkurin sauka a Muan, kimanin tazarar kilomita 290 zuwa kudancin Seoul. Jirgin da ke dauke da mutane 181 ya taso ne daga Bangkok. Wannan ya kasance ɗaya daga cikin hadarin jirgin sama mafi muni da ya taɓa aukuwa a Koriya ta Kudu. An ceto wasu mutane biyu da ransu daga baragozan jirgin, dukkanin su ma'aikatan jirgin. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce a shirye Amurka take ta bada duk wani taimako da ake bukata a wannan lokaci da kasar take fuskantar wannan iftila'in. Wani mai magana da yawun shugaban Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres cikin wata sanarwa da ya fitar jiya Lahadi ya ce shugaban na Majalisar Dinkin Duniya ya yi bakin cikin samun labarin faruwar wannan hadarin jirgin a gudu a gundumar Mawun da ke Jamhuriyar Koriya wanda ya kashe mutane da dama. To ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Gaba kaɗan a cikin shirin Aisha Ma'azu za ta sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu. Kamar yadda aka ji a labaran duniyan, tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter ya rasu yana da shekaru 100 a duniya. Shugaban ya yi wa'adi ɗaya a kan karagar mulki daga shekara 1977 zuwa shekara 1981. Bayan kammala wa'adin mulkinsa, Carter ya koma Plains a Georgia. Carter yana cikin tsofaffin shugabanni da suka yi fice a tarihin Amurka. Ya kafa cibiyar Carter mai zaman kanta a shekara 1982. Kuma fiye da shekaru 40 yana ba da shawarwari akan harkokin demokradiyya, 'yancin dan adam da kuma lafiyar al'umma a duniya baki daya.
Where on October 1st, 1924, Lillian Carter gave birth.
Mahaifiyarsa Lillian Carter ta haifi tsohon shugaban Amurka na ranar 1 ga watan Oktoba shekara 1924 a asibiti.
But the only reason he was born in a hospital was because his mother was working that day.
Amma dalilin da yasa ta haife shi a asibitin shine saboda tana aiki a ranar. Jill Stokey, abokiyar dangin Carter ce, wadda ta yi aiki a matsayin mai kula da gidan tarihin Park Historical National Jimmy Carter, waɗanda suka hada da cibiyar kula da masu matsalar damuwa da tsohon makarantar secondary Plain High School inda Jimmy Carter ya yi karatu, da kuma tsohuwar tashar jirgin kasa da aka mayar da ita fadar White House a shekara 1976. Muna ba da takardar zama 'yan kasa ga mutane 100 don karrama shi. Matsayin Carter wani lamari ne mai muhimmanci a Plains. Shine shugaba na farko tare da matarsa Rosalyn, wacce ta rasu a watan Nuwamban da ya gabata.
77 and a half years of marriage to be without your soulmate. You know, it's very, very tough times.
Shekarunsu 77 da rabi suna aure, kuma suna tare komai rintsi komai wuya. Bikin ranar haihuwar Carter, wadda aka fara a gidan wasan kwaikwayo na Fox a watan Satumba, aka kuma kare shi a Plains a ranar 1 ga watan Oktoba, ya tara dangin Carter guri daya, ciki har da babban jikansa Charlie Carter. Har ila yau Carter yana rike da tarihi mafi daɗewa a aiki bayan shugaban ƙasa tun da ya tashi daga fadar White House a shekarar 1981. Shi da matarsa suka kafa cibiyar Carter mai zaman kanta ta duniya da ke Atlanta, wacce ke yaƙi da cututtukan da ba a kula da su, da inganta hanyoyin zaman lumana da kuma sa ido kan zaɓuɓɓuka a duniya. An baiwa cibiyar kyautar Nobel Prize a shekarar 2002. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya zuwa shafukanmu na sadarwa Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga ci gaban labaran duniya.
Shugaban kasar Azerbaijan Ilham Aliyev jiya Lahadi ya ce Rasha ce ta harbo jirgin saman kasar ta Azerbaijan da ya yi hatsari a makon da ya gabata bisa kuskure. Sannan ya yi sukar yunkurin Moscow na yin rufa-rufa a kan batun tsawon kwanaki. Muna da cikakken tabbacin cewa Rasha ce ta harbo jirgin, ba wai mun ce ta yi hakan da gangan ba, amma dai ta aikata. Abin da ya faɗa wa kafar yaɗa labaran ƙasar ta Azerbaijan kenan. Aliyev ya ce wani wuta daga Rasha ne ya afkawa jirgin da ya yi hatsari a ranar Laraba a Kazakhstan, wanda aka yi amfani da kayan yakin zamani da ya yi sanadiyar kasa sarrafa jirgin. Abin takaici, tsawon kwanaki uku ba mu ji Rasha ta ce komai ba, in ban da wasu bayanan da za ta yi marasa tushe, in ji shi. Hatsarin jirgin ya kashe mutane 38 cikin mutane 67 da ke cikin jirgin. Yin zaɓe a Siriya zai iya ɗaukan tsawon shekaru hudu, in ji shugaban riƙon ƙwarya a ƙasar ta Siriya Ahmad al-Sharra cikin wata sanarwa da aka watsa ta kafar labarai jiya Lahadi. Farin farko da ya ambato batun yiwuwar gudanar da zaɓe tun bayan haɓar da gwamnatin Bashar al-Assad a cikin farkon watan nan. Sake rubuta sabon kundin tsarin ƙasar zai iya ɗaukan shekaru uku a cewar Shara'a a wata hira da aka yi da shi a kafar watsa labaran Saudiya al-Arabiya. Ya kuma ce za a kwashe kusan shekara guda kafin 'yan Siriya su fara ganin canji a zahiri. Kalaman Shara'a, wanda ya kasance jagorar 'yan tawayen Hayat Tahrir al-Sham da ta kifar da gwamnatin Assad a ranar 8 ga watan Disamba, na zuwa ne yayin da sabuwar gwamnatin Assad Damascus take kokarin shawo kan makwabtanta.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Najeriya da sauran kasashen yankin Sahel suke bayyana azama wajen yaƙi da 'yan ta'addan Lakurawa. Masana na ganin cewa fahimtar mayakar da kuma haɗin gwiwar kasashe su ne manyan gimshikin samun nasara a wannan yaƙin. Akan haka ne cibiyar wanzan da zaman lafiya ta Jami'ar Usman Danfodio ta Sokoto ta shirya wani babban taron tattaunawa na masana da masu ruwa da tsaki daga ciki da wajen Najeriya domin faɗaɗa masaniya kan Lakurawa da ayyukansu. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Lakurawa ko Lakura Fulbe a Hillanci ko Lakura da Larabci wani jinsin mutane ne daga kasashe daban-daban na Sahel, daga ciki akwai Niger, Mali, Burkina Faso da sauransu. Wannan jinsin mutane asali mayaka ne da ke fada da zalumcin da ake yi wa buzayi da Fulani, waɗanda ke da dukiyar dabbobi da ke yawo a cikin dazuka, kamin daga baya su rikide su koma 'yan ta'adda. Labaran Bello Tangaza jami'i ne na cibiyar kula gina zaman lafiya ta Afirka maso yamma.
Saboda haka su ma buzaye, su ma Fulani suna da nasu mayaka, kamar da muka faɗi shi Lakur ɗin kalmar ai su sashe ne Fulani mayaka, to kaga dole su yi tunanin to su ma za su ɗauki revenge, ma'ana ina waɗanda za su taho su kare musu jinin nasu al'umma da kuma dukiyarsu. Don haka kawai sai sun kai fomin ɗin wannan mutanen na Lakurawa su taho ga aikinsu ya tashi. To an kai organizing ɗinsu kamar da na faɗa maka a 1992, ita waton ƙungiyoyin mayatta Allah na Fulani a ƙasar Niger da ƙasar Burkina da ƙasar Mali sun kai meeting, sun kai organizing ɗinsu, sun kai sai musu makamai. saboda su tai su kare sauran Fulani makiyaya da a cikin dajin Sahara.
Daga cikin sa'ar da waɗannan mutanen suka samu ita ce ikrarin da suke yi na biyar addinin Musulunci, abin da yasa suka samu karbuwa kuma suka ɗauki mutane masu yi musu aiki da dama, suka yi auratayya tsakaninsu da mutane yankunan da suka fara zama lokacin zuwan su na farko. Dr. Murtala Ahmad Rufa'i na Jami'ar Usmanu Danfodio da ke Sokoto, mai bibiyar lamurar rashin tsaro a Afirka ta Yamma, ya ce wannan matsala ta wuce ta barayin daji.
Wannan matsala ce da ta hito daga waje, wanda dole Najeriya sai ta tashi tsaye ta ga ƙarshen wannan matsala. Abin da ya zo hili shine ba zai taɓa yiwuwa Najeriya kaɗai ta yaƙi wannan matsala ba, saboda mafi yawancin su kashi 60 cikin ɗarin su ba 'yan Najeriya ba ne. Saboda haka dole wasu ƙasashe kamar Niger sai ta shigo ciki, Benin sai ta shigo ciki, Mali sai ta shigo ciki, Kamaru sai ta shigo ciki, dukkan ƙasashen da muke da iyaka da su sai sun kama an haɗa ƙarfi da ƙarfe saboda akai ƙarshen wannan matsala.
Daga cikin barazanar su akwai yadda suke amfani da fasahar zamani wajen tafiyar da ayyukan su na ta'addanci, kamar yadda suke amfani da drone wajen samun bayanai, da kuma manyan makaman da suke ɗauke da su, da kuma yadda suke haɗewa da barayin daji suna aiki tare.
Sannan yana ɗaya daga cikin wato rashin amana su kashe mutum, don yanzu na recently watan November ɗin da suka kashe Nura a Alaka, mai da naka gaya mu yanzu ƙauyen mu da karɓar ruwa wuri kace Zarma, kace Aliya, kace garin Gwabro, kace Zurmu, kace Bauni, abinda ya dawo Salewa ya koma Kanadai da dajin Cegeji da ainihin dajin Zamoriya da Tumunna har abin da dawo Anila har da kai zuwa wannan dajin ba.
Masana na ganin muddin ana son samun galaba wajen fada da waɗannan 'yan ta'addar, dole sai jama'a sun san su waye ya ayyukansu suke. A kan haka ne a cewar daraktan cibiyar kula da wanzar da zaman lafiya ta Jami'ar Usmanu Danfodio da ke Sokoto, Farfesa Muktar Umar Bunza, suka shirya yadda za su ankarar da jama'a akan wannan barazanar.
Lalurar tsaro da rashin tsaro ba lalurar gwamnati ɗaya ta ba, dole sai al'umma sun gano lalurar tasu ta kansu, duk wanda ya zo taimaka musu na zai. Saboda haka wannan sai muka shido da wani sabon samfuri wanda muka son ya zamanto mun haɗa al'umma gaba ɗaya, mun yi a cikin harsuna waɗanda al'umma ke ganewa.
Wannan kuwa a cewar Dr. Abubakar Sokoto Muhammad abu ne da zai amfani jama'a.
Sannan kuma da yake yanzu ana aiki da wannan yanar gizo, daga waje kuma mun samu wajen mutum 200 da suka shigo cikin wannan tattaunawa da aka yi akan wannan matsala ta Lakurawa, cewa yanzu wani babban haɗari ne ga gare mu wanda ya kamata a duba shi, particularly wannan bangare namu na arewa maso yammacin Najeriya.
Yanzu haka dai mazauna yankunan da waɗannan 'yan ta'addar ke ziyarta sun ce har yanzu suna fuskantar barazana, sai dai kuma mahukunta na kan fama wajen yakar waɗannan 'yan ta'addar, kamar yadda rundunar sojin Najeriya ke bayyana kokarin da take yi akan wannan matsalar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koyaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙin dan Adam. A yau shirin zai bitar wasu daga cikin shirye-shiryen da muka kawo muku a cikin wannan shekara mai ban kwana ta 2024. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Ma'abota, wannan shiri na ciki da gaskiya da ke bin kadin jama'a wajen tabbatar da adalci. Za mu kawo muku bitar wasu daga cikin shirye-shiryenmu da muka gabatar a wannan shekara ta 2024 mai ban kwana. A shekarar muka kawo muku labari mai ban takeici na yanda wasu miyagun iri a cikin 'yan banga da gwamna Dauda Lawal na jihar Zamfara ya ɗauka aiki don yaƙi da barayin daji. Suka yi kisan gilla ga shehin malamin Islam Abubakar Hassan Mada. Miyagun waɗanda kan yi amfani da damar da aka ba su wajen kashe waɗanda suka tsana sun gayyaci malamin da sunan yi masa tambayoyi, inda suka yi masa mummunan kisa a gefen gari. Babban ɗan marigayin mai suna Shitu ya zayyana yadda suka samu mahaifin nasu.
Sai mun ka fara diba gefen gari cikin ya Allah sai mun ka gan shi gefen wata mabiyar ruwa a matsayin kan rago.
Kaga mahaifinka an yanka shi an aje shi a waje ga shi a cikin jini?
Kwarai kuwa, wannan shi abin da na sani.
Kai da waye ne a lokacin da kuka ga shi gawar malam Sheikh Abubakar Hassan Mada?
To ina tare da babban aminin shi malam Mustapha Imamu da kuma mai auren da ya kauna in kanansa malam Rabi Unu. Muna tare lokaci ɗaya mun ka gangara mun ka isko shi aure.
Shi lokacin da kuka yi ta wajen akwai wanda kuka gani a wajen ne ko iya gawar malam kuka gani?
Iya gawar malam muka gani. Amma kuma ga sawun baburan da na shigo wurin nan sun ka koma.
Banda yanka da aka yi masa a wuya akwai alamun kamar an masa wasu raunuka a jikinsa?
Akwai raunuka, akwai saran adda a bayansa, akwai kuma sara a ƙafafuwansa, duka hagu da dama.
Kwamishinan labaru na jihar Zamfara a lokacin Manir Mu'azu Haidara ya ce za a ɗau matakin hukunta mutanen da bayanai suka nuna su biyu ne. Kuma ya ce duk askarawan ba a ba su izinin kisa haka kawai ba a fagen arangama ba. Har yanzu ba a ba mu labarin matakin da aka ɗauka na bin jinin marigayen ba. A jihar Katsina ma an sami irin wannan akasin, inda wasu daga 'yan bangan gwamna duk waraɗa da kan yanka mutane tamkar yadda 'yan tsine suka yi a shekarun 1980 suka kashe wani bawan Allah Bello Sabon Dawa Zakka a ƙauyen Sabon Dawa da ke hukumar Safana. Dan marigayin Rabi Ibello ya buƙaci gwamnatin jihar ta biya su diyyar jinin mahaifinsu da suka ce an kashe shi ba da haƙƙin shari'a ba.
To, wannan za a bincika in an tabbatar da cewa ainihin kisan jilla ɗin ne na babu gaira babu dalili, to ai dama shi kashe jami'an tsaro in ta kama a ran shi ma kan shi yana zuwa a kan shi a yi abin da ya dace. To, wanda yake ganin cewa ainihin akwai ƙorafi ko akwai wasu kurakurai a gare su daga ɓangaren su, abu ne mai sauƙi. Yana iya tunkari ainihin hukumomi da suka dace ko tunkari ma'aikatan tsaro ainihin dangas da wannan koke nashi ko a rubuce ko a ko da baki ko ainihin jami'an shugabannin ƙananan hukumomin da abin ya shafa ko kuma ainihin su ma kansu suna da komandoji a kowace lokacin kuma akwai babban komanda na su na jiha da ire-iren waɗannan ƙorafin mukan saurare su.
Kakakin ma'aikatan tsaron cikin gida na jihar Tukur Hassan Dan Ali ya ce za a yi bincike, amma har yanzu ba mu da labarin ɗaukar wani mataki na bin kadin jinin marigayi Malam Bello ba. Daga nan mun leƙa jihar Sokoto bayan da ɓarayin daji suka yi kisan gilla ga mai martaba sarkin Gobir Alhaji Muhammad Isa Bawa. Ɗan marigayin da aka sace su tare ya rawaito ɓarayin dajin na cewa ɗan majalisar dokokin jihar Aminu Boza ne ya ɗau nauyin sace sarkin. Nan take muka nemi Aminu Boza da ya ce kazafin barayi suka yi masa.
To kaga yau ko da bandit ya faɗi cewa na ba shi miliyan 5 ya yi wani abu, kaga ni ba zan yi mamaki ba, saboda ni duk mutumin da ke faɗa da ta'addanci to sai ta'addancin ne ya faɗa da shi, ni na san da wannan wallahi. An nemi rayuwa ta ɗai, an nema biyu, an nema uku, amma Allah ya kare ni kuma na san har yanzu nan Allah zai ci gaba da kare ni. A matsayin ɗan majalisa mai wakiltar waɗannan mutane na yankin Sabon Benue ta Arewa ban yarda a yi sulhu da waɗannan mutanen ba, saboda haka wannan abu ni wallahi ko kaɗan rayuwata bata so su ba, saboda na san sai wannan abu ya faru. Wallahi kame in wara waɗa da bandits ɗin nan na san wannan abubuwa sai sun biyo baya, kuma har zuciyata ta nuna mini waɗannan mutane ma ƙarshenta su za su halaka ni, kuma ni na yadda in mutu ta wannan hanyar na yadda kuma na aminta, kuma ina ƙara faɗa ma duniya na yadda kuma na aminta in mutu bandits su kashe ni ta wata hanya Allah ya sa mu ci nasara a kai ƙarshen su ko insha Allah.
Shugaban kungiyar haɗin kan gobarawa ta duniya Ibrahim Alhassan Gobir ya buƙaci ɗaukar matakai don ceto yankin Gobir daga 'yan inakisa. Yana mai zargin akwai sakaci daga hukuma.
Mu abin da muka ɗauka wato wannan sakaci na gwamnati ne. Gwamnati domin haƙƙin ta ne ta kare duka jama'arta. Wannan abu ya faru tun da ya faru mun sa ido. Gwamnati za ta yi intervene ta yi rufin ɗin shi. In ba mu ba mu ɗauka cewa sarkin gobara zai kwana biyu ba a hannun ɗan ta'addan nan. Da abin ya yi stretching har ya kai wani lokaci hankalin mai so mataki domin ta nuna cewa gwamnan ba ta da wani interest na rescuing din shi ko na kubutar da shi. Wannan ko babu makamu daga bangaren muna ganin akwai sakaci sosai daga bangaren gwamnati wanda ta nuna ba ta damu ba. Kai har yanzu ma da bayan abin da ya faru an mu ga alamar cewa gwamnati ta damu ba. Domin duk da maganar nan da muke da har yanzu ba mu san inda dawo sarkin gobir take ba. Muna kuma so a ba mu ga wannan tashi. Mun yi kira cewa a yi kokari a ba mu ga wannan tashi. Domin mu dawo da shi cikin jama'a sa. A yi masa sura kamar yadda ake yi wa wannan mutumin.
A shekarar mun kawo muku labarin ci gaba da korafin yan sandan da suka yi ritaya suka yi gazanga-zanga zuwa majalisar dokokin jiha. Inda kwamitin yan sanda ya yi musu alkawarin ɗaukin gaggawa. DSP Ado Ibrahim Gabanni na daga yan sandan da suka gwagwarmaya neman haƙƙin yan sandan daga tsarin fansho na kamfanoni mara inganci.
Abubuwa guda biyu su yi wa Allah alƙawarin da suka yi su manyan mutane ne. Distinguished senators ne suka zauna suka yi mitin da wakilan musu su goma akan in Allah da September za mu fita daga cikin wannan gangi za su dubi abin da za su yi musu taimaka da tufin da mu su yi wa Allah a matsayinsu na manya jagorori su fi da mu daga cikin wannan gangi. Na biyu wannan mu da muka yi watanni da ba mu samu kuɗi mu ba su ga yadda za su yi su tallafa mana su yi gaggawan fito mana da ɗan abin da za mu samu yi mu shafa ne in dai ba ana so wa su musu ƙarasa a ɗaki ba.
Wato Ado Ibrahim wai nace wajajen 30,000 kake kake karba?
34,000 nake karba na tsallaka na koma annuity suka dinga ba ni 46,000 yanzu 46,000 wata hudu ba ni da kobo shida.
Shugaban kwamitin yan sanda na majalisar wakilai Maki Abubakar El Leman ya yi alwashin share wa tsaffin yan sandan Hawaii.
Kullum kamar yadda nake faɗa insha Allah karkashin jagorancin shugabanmu na majalisar tarayya Dr. Tajuddin Abbas da irin ba'asi da kuma irin training da ya bamu ne da zamu yi alaka da agencies da muke supervising insha Allah musamman dai ma'aikatar yan sanda karkashin jagoranci na za su gani bambanci akan baya.
Masu raro abinda lokaci ba mu dama kawo muku a shirinmu na yau kuma na ƙarshe a wannan shekara ta 2024. Tare da fatan Ubangiji Allah ya ba mu dukkanin alkhairin da ke cikin shekarar da za mu shiga. Allah kuma ya ba mu dama gyara kurakuren da muka yi a wannan shekara mai ban kwana. A tare mu shirinmu na gaba don jin ƙarashin wannan bita da muke yi. Yanzu a madadin abokin aiki na Nasara da Mali Kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfil Hashim Gumil ke cewa mu kasance lafiya.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Wakilin muryar Amurka Phil Ken Faribo ya yi hirarraki da dama da tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter wanda suka kunshi hirarraki da shi a lokacin da yake shugabancin kasar a fadar White House zuwa bayan wa'adin shugabancin shi a matsayin shi na mai wayar da kan al'ummar duniya akan al'amuran kiwon lafiya da demokradiyya. Tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter manomin gyada kuma tsohon gwamnan jihar Georgia kafin ya zama shugaban kasa ya rasu yana da shekaru 100 a duniya. Sannan a wani bangaren kuma yayin da ake ci gaba da jimaman rasuwar tsohon shugaban na Amurka, shugabannin duniya da 'yan siyasar Amurka suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu a game da samun labarin mutuwar Jimmy Carter wanda a lokacin shugabancin shi aka kulle yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Misra. Sannan daga baya aka karrama shi da kyautar Nobel. Aka karrama shi da kyautar Nobel Peace Prize a dalilin ayyukan taimakon da ya yi.
To masu sauraro, da haka muka sa ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma anjima idan Allah ya kai mu da hantsi, misalin karfe 8:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. Za a ji mu ɗauke da maimaitin shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta tsaya ni gabatar da shirin, da kuma wadda ta ba da umarni Fiona Wamainan Dudu da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai anjima idan Allah.